Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma tushen arziki.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Wasu manoma maza da mata har da matasa a Najeriya sun koka cewa a gwamnatin da ta shuɗe ta tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta ba da umarnin a ba manoma tallafi domin su yi noma har su ciyar da ƙasa sannan a sayar wa wasu ƙasashen duniya. A wannan shirin na noma tushen arziki, wakilar Madina Dauda ta tattauna mana da manoma inda suka bayyana matsalolin da ke ci musu tuwo a ƙwarya tare da neman mafita domin ciyar da harkar noma gaba. Musamman a wannan sabuwar gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu wanda ya ce zai ci gaba da samarwa manoma tallafi da dabarun inganta noma domin ƙasar ta yi dogaro da kanta. Ga dai ci gaban tattaunawar.
Amma dai ku 700,000 muna da mutum sama da 2,011,000 misali a wannan ƙasa. To ta yaya za a yi a ce manoman dabbobi 700,000 har za su wadaci ƙasa?
Kamar yadda na faɗa miki a baya, mu tun da gwamnati take a Najeriya ba ta taɓa ɗaukar mai saniya da mahimmanci ko wata sana'a ce mai amfani a ƙasar nan da Allah ta bata mahimmanci ba. Sai muke son a yi so min taɓi, sai su gane fa'idarta ta yadda zai sama mutane abin yi, ta yadda ta wannan 700,000 ɗin da muka fara exporting wannan naman zuwa, muka fara fitar da shi zuwa wata ƙasa, to gwamnati ta fara ɗanɗanar riban da ta ci na abin da ta samu daga fitar da naman da muke, watakila ta gane cewa muna da abin da take bukata don za ta amfana da mu.
To bari in zo wajen mataimakinka Alhaji Mamman Nur. Wannan kungiya ta ku shekarunta nawa da kafuwa?
To jama'a assalamu alaikum. Kungiyar namu yanzu da ta kafu muna da shekara 2. Kungiya da aka hada ta ba kungiya daya bane, kusan kungiya 7 ko 8 muka hada ta zama kungiya daya. Kungiyoyi da dama.
Saboda haka kuna da kungiyar na masu noma iri daban-daban kenan, banda na dabbobin akwai wasu abubuwa da suke noma.
Kungiya kusan 7 muka zo muka hada kungiya ta zama kungiya daya. Shi ne shugabanta Alhaji Bulama, Iliyasu Bulama, shi national president. Bayan haka aka zo aka zabi shugabannin kungiyar a kowane gaba. An zo an yi election
kowace shiya a
ƙasa.
Kai daga wane shiya kake?
Daga North East.
To arewa maso gabas
fare kuwa, daga Borno nake. So da aka yi wannan din, shi zan dawo a maganan mai gidan nawa. Mutum 700,000 da yake ga miki, kungiya tana da magoyan bayanta in kike 700,000 ko 10 ba ƙarya bane. So matabi ne na mutum 700,000 din ba a taba ba mu komi ba, shine aka ce bari a goda da wannan din.
A goda da 700,000.
Wannan 700,000. 700,000 kuma har yanzu walakin ba a samu ba. Amma sauran kungiyoyi sun samu nasu. Wa'ansu sun samu biyu.
Kamar wayannan kungiyoyi ne suka samu.
Irin kamar masu noman. Sun samu.
Noman kayan hatsi, kayan abinci,
dawa, wasu samu nasu. Amma mu ba mu samu ba. To amma insha Allah muna cancawan zaton a cikin wannan gwamnatin da ta zo a ƙarƙashin gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da mataimakin sa Kashim Shatima, insha Allah za mu samu.
To yanzu ko a arewa maso gabas har kun samu kwanciyar hankali da za ku iya noman dabbobi har ku yi tunanin ciyar da banda ƙasa ma ku iya fitar da nama?
Ware kuwa yanzu a mubi kadai shanayen da suke shigowa daga Chadi, daga Kamaru, za a samu 10,000 kowane sati. Kowane sati
lafiyayyu,
lafiyayyu 10,000. Sannan yanzu a inda nake ga miki, muna kokarin samu ma mutanen mu a North East. Akwai wani program wanda za a yi a North East, muna so mu samu ma mutanen mu enda bank of industry ne. Zaka je ka bude a yi maka registration na certificate. Certificate company ne, enterprises. In ka samu sannan ka je business plan, in kai ka gama ka samu mutanen ka biyu wanda za su zama maka me ake ce
da wato when
laminta
when da za su yi maka lamuni cewa eh sun sanka sun amince da kai eh
idan ka kawo wannan ka kawo mana insha Allah muna ce cawon zaton in Allah ya so ya yarda wannan zai samu miliyan goma in ya samu a wata uku in ya daura wata uku ya sayar ya sake daura kuma wata uku wata shida ba sannan zai yi amfani da wannan kudin zuwa shekara hudu muna kokai muna wannan a cikin wannan gaba yanzu insha Allah in Allah ya taimaka a North East aka fara to muna kain wannan din
to bidan zo ga yar uwata Hajiya Amina Kabir Mala ke ce shugabar kungiyar mata manoma a Najeriya gaya mini yaya kungiyar ki take
Assalamu alaikum wa rahmatullah nagode Hajiya da kika bani wannan dama don zo in yi magana akan mata manoma da suke ko da suke kisan mata mu ba kasafai ake tattaro mu a cikin wannan al'amuran ba dan maza sun fi abin nan habaka abubuwan din amma kuma mu ne manoma wanda kullun kuma ina fadi mu mata mu ne manoma
masu sauraro anan zamu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku ci gaban shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma wakilin mu Abuja Madina Dauda sai kuma Julie Ladies Production da ta taimaka ta da mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe Salama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu